Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan shine darasi na nawa kenan? Cikin Al-Galatul Rashida. Darasi na 12 cikin wannan littafi na Al-Galatul Rashida, Al-Juz'u Tsalif. Allah ya taimake mu. Suratul Khatir. Na'am? At-Tuyur. Na'am, tashukuna At-Tuyur. Jam'i ne na tsuntsaye. Yabra'u tisa'u yabra'u watan yana kubutuwa yana barrantuwa yana kubutuwa iktisa shine tafatarwa iktasaituhu ai satartuhu ataituhu sitran ko karana shine ya hada ya adilu yana daidaituwa kharaja tahirun wa salimun tahir da salim sun fita because din zati da mun da nufin hutu fi haganin cikin wani gona ala ala maqarubatin min alqarya kusa da alqarya kun ga wani usulubi nan ala maqarubatin min kaza me mu kun ce qaribin min alqarya sai ka ce ala maqarubatin allati kana yaqdiyani fiha wanda suke a daukar lokaci mai tsawo cikin ta ayyamu udlatul idi lokacin hutun idi fattafaka sai aka dace an ra'aya ta irin sun gatsutsu jamil al manzar mai kyan gani mai kyan magana mai mummunan magana ba sai a ce mene sayyul manzar yasibu yana yin tsalle wasaba yasibu mai filin amrin shi da aje kuma kace subba ne ko na'am wasaba yasibu sib ala bar la da sib eh wahaba yahib Allah saka dalili to macafa sibi jamil jiddan sibi maza biyu siba mata biyu sibata jami'i fa sibu yawa mata fa sibna to idan mata kana son ka ce sun yi tsalle madhi ya zaka shi kuma sibna umurni ne wannan ai ai ga sha bini ma wasabna ala barilla wala yastati'u tayran amma tsun bi ita shi fa akhadahu tayyun sai tayyi dauke shi fiye da hannunsa fa wajada kasran bi ahdi janahi sai ya samu karaya kaji kasru kenan sai ya samu karaya ga ɗaya daga cikin fukafukansa fa ashfaka alaihi sai ya tausaya masa shine ashfaka sai ya tausaya masa wa khatar bi balihi sai kuma ya fado a cikin zuciyarsa in abu ya fado cikin tunanin ka sai ka ce khatar bi bali wani ya baka kira ne ba lokacin da ka zo ana sadakan miliyan ɗaya ɗin nan wallahi lam yakhtur bi bali annaka mawjud lam yakhtur bi bali annaka mawjud baka fado mu a cikin zuciya cewa kana nan bai fado mu a cikin zuciya kana nan ba wa khatar bi balihi an ya'khudahu sai ya fado cikin zuciyarsa cewa da ya doke shi ila mahallin karimin zuwa wani guri kusa min shadaratin kusa da wata bishiya biha tuyurin akwai tsuntsaye a wannan bishiya din allaha tahmiluhu ila ushiha allaha kun ga allah la'alla ne ai sai aka share lamun din akan ce allah akan ce la'alla eh amma zuwa da lamun din la ce la'alla yafi yawa qur'ani ma da shi yazo allaha mai yiwa ne ko tare da fatan ita tahmiluhu bishin zata dauke shi ila ushihi zuwa ga ushiha zuwa ga shekanta ushun shega ko me ya jami'in ushu na asha'ish shine jami'in ushu ushu wannan me yake sheka hatta ya bara har sai ya warke wa fi asna'i sayri cikin tsakiyar tafiyar sa sa'ala salima sai tambayi salim hal ya'lamu hikmat tiktisa'i ittuyuri birish shin ko ya san hikimar tufatantuwar dabbobi da gashi gashin jiki din nan feather ba fiza ba feather
Maka ce feather, maka ce feather, no feather ne, feather. E sound ne a gurin. To rish shine gashin tsuntsaye ko? Me ya jami shi? Riyash. Fakala sirrin sisalim ya ce, "Inna rish akhafu litayran." Ai riyash rish din nan yafi sauki domin yafi sauki yafi musu sauki domin tashi. Wa ansabu kuma yafi dacewa da jikin su. Wagaji alallahu jismu ta'ir khafifan dan Allah ya sanya jikin tsuntsu khafifa mara nauyi kenan nan me kishin shi faqil kadhalika kama haka watan domin wannan tashi din hatta idha hamma bitayran bitayran domin idan yayi himman tashi fil jawi a sararin sama lam yaqubuhu thiqalu rishihi ko lam yaquhu yaquhu haka ne ko hanawa ba lam yaquhu thiqalu rishihi nauyin gashin sa ba zai hana shi ba watan ba zai saba masa hana shi ba ai da kan da ka samu wannan uququl walidaini ba a kai ba shi bane wannan wannan aka ne ya uku aka ya uku abinda zai hana ka wani abu impediment au jismi ko jikin sa gashin nan ba zai hana shi ba jikin sa ma ba zai hana shi tashin ba shi yasa ubangiji Allah subhanahu wataala sai ya halicce shi da wannan saukin jiki din bai da nauyi wa idza karanta bainahu wa bain hayawanin idan kai compare da tsakankanin shi da dabbobi ya adiluhu fil jism wanda yake daidai da shi a wajen jiki wajen tattair zaka samu tsuntsu wajen tattair zaka samu tsuntsu a khaffa minhu bai da nauyi ko ya fi shi rashin nauyi li'anna idhamuhu saboda kasusun sa ma riqiqatun masu sirri ne wa mujawwafa tsakiyar su kuma holoko ne ana son ka siffanta pipe na ruwa ya zaka siffanta ce pipe na ruwa hiya umbubatun mujawwafatun bi ma'ana laysa fiha shay'un ba kai fili ajwab ba holoko holofa ba wanda tsakiyar shi harfin illa ne to shine kalman fa kana tahi sai tahi ce a hasanta ka kyauta ya salim walakin limadha ja'ala Allahu lana me yasa Allah ya sanya mana wali kulli haywan da kowane tsuntsu ya dai ne ya sanya mana hannaye biyu warjilaini da kafafuwa guda biyu waje alal tsayra mukhalifan lana amma sai ya sanya tsuntsu ya saba mana wajen halitta fa kana salim sai salim ya ce at-tayru la yukhalifuna haka ne at-tayru la yukhalifuna min hadhihi wajha ta wannan fuskan tsuntsu bai saba mana ba fa inna lahu jana haini saboda yana da fakafakai guda biyu ne ai yuqabilani yadin su ma sun suna muqabala da mene hannaye kenan fina fina cikin wadirjilai ne da kafafuwa guda biyu al-amamiyataini wanda suke fuskantar gaba ko na bangaren ga sashin gaba fil haywan adabbobi wata akwai kafafuwa guda biyu ga dabbobi ko na gaba walakinahu yukhalifuna fi famihi sai dai ya saba mana ne wajen bakin sa kada mu manta lafazin famu ba a maimi mun din shadda ba daidai bane ka ce famu a sai dai famun ko kuma fam in ka daure jami'in famu shine mene afwa jamil wa fi qadamaihi sannan kafafuwansa wa fi qadamaihi da kuma kafafuwansa wato ya saba mana wajen baki da kafafuwa falittairi iwadan akwai ga tsuntsu iwadan ai badalan musanyan anil fami min qarun musanyan baki irin namu min qar wata akwai min qar back na wannan bakin tsuntsu ya saba mana ta wajen ta wannan bangare mu muna da labani shi ko yana da wannan min qar din wannan dogayen ababan kumban baki min maddatin qarniya wacce aka sana'anta ta daga madda shine substance wani sinadari na mene na kahu irin na kahu sulba me ma'anar sulba mai tsauri ya kuma makamal asnan wanda shine muka fi mene hakora wasunuful manakir kun ga jam'in min qar shine manakir sannan nau'o'in min manakir sunuf bi ma'ana anwa wasunuful manakir kathira nau'o'in bakunan tsuntsaye suna da yawa taqtarifu biqtilafi tabi'ati tayri suna sassaba ta kula da tabi'ar tsuntsun wa gidaihi da abincinsa wa adatihi da al'adarsa wa taba'an li hadhihi yaqtalifu tarkibu aqdamihi domin watan bi irin yanayin halittarsa yaqtalifu tarkibu aqdamihi yanayin kafafuwansa masu saba wani matan yanayin yanda aka halicci kafafuwansa su saba wannan ma ata ya ila shadaratin bayan su zo yayin da suka zo wajen wata bishiya fiha ushushun to kun ji kuma ga wani jami na ushush cikin da akwai shekuna to ji ko kiza muke shekuna litiyuri ga akwai shekuna na tsuntsaye wada'a ta'irun tahirun ta'ir sai tahi yasa wannan tsuntsun kun wannan tahir ta'ir wannan jinasi kenan wajen irin balaga birifkin sai sanya cikin ya dora shi akan wannan shika cikin sauki a hankali ala juz'in barizin bisa ga wani yanki bayyananne shine bariz bima'ana zahir min juz'i hadaka cikin icinta wa'ada sai ya dawo ada bima'ana raja'a ada kuma takan zo da ma'anan zara man ada maridan kaga zara kenan duk ada ya udu sosai kwa audan wa'ada ila alqarya sai dawo zuwa ga alqarya din me jimin qarya qura wa laqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarafna alayati lanakum irjiwan to abinda Allah ya ba mu ikon karanta dai Allah ya ba mu ladan wannan da kuskure Allah ya fahimtar da kuskure ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.